Lura da yadda annobar corona ke kara tsananta a wasu kasashen waje, inda aka fara samun bullar wani sabon nau'in kwayar cutar, yasa hukumomin Niger so mai yunkurin tsaurara matakan rigakafi. Mafarin wannan kamfe da za a fara a yau Talata 15 ga watan Yuni, kamar yadda ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya bayyana a tare manema labaran da ya kira.
Yau zaman da ake yau akwai kasashe da baka ma isa ga su. Yau zaman da ake akwai kasashe waɗanda sun ka shiga aji na uku, yau wasu na hudu ma suke. Aji na hudu, kuma aji na ukun gadan na hudu ya kasance wannan kwaya allobat ta canza salo, ta sauya layi, ta zama abin da ake ce ma variant. Ana magani ma ba ta shan magani. Maganin ta guda ne a yi shaushawa. Mu wadda waɗancan kingin ƙasashe su ƙari, mu ba mu da wannan ƙarfi. Irin wannan variant in ya zo nan ne, wallahi sai gyaran Allah.
Tuni aka keɓe wasu wuraren musamman domin gudanar da wannan aiki na tsawon mako guda, saboda haka aka buƙaci al'umma ta baiwa likitoci haɗin kai.
Za a kai masu yin shaushawa likitoci ko ina. Na farko ta shahi duk wani wanda adda shekara 18 yana da lahiya, baya da lahiya, ya kamata ya zo yi wannan shaushawa. Za mu kai likitoci duka minister, za a kai likitoci can inda an ka saba kai su don su zamna duk wanda ya zo a yi mai wannan shaushawa. Za a kai wannan likitoci duk inda ake cema wata institution ta ƙasa, premature ce, assembly, kwada shugaban ƙasa. Za a kai likitoci inda ake zirga-zirgar motoci, zirga-zirgar jirage. Za a kai likitoci cikin anguwanni, kuma wanga abin za a yi ne bisa duka faɗin ƙasar, saboda matsalar nan wadda kuke tsammanin ta tayi haka nan.
Daga lokacin gano mutum na farko da ya kamu da cutar corona a nan Nijar a watan Maris na 2020, kawo jiya Litinin 14 ga watan Yuni, mutum 5,452 ne aka bayyana cewa sun harbu da kwayar cutar a wannan ƙasa. Daga cikinsu 5,172 suka warke, yayin da a yanzu haka mutum 88 ke asibiti domin karɓar magani. Kuma bayanan hukumomin kiwon lafiya sun ce mutane 192 ne cutar ta COVID-19 ta kashe a tsawon wannan lokaci. Saboda haka ake ƙara kiran jama'a ta ci gaba da biyayya ga matakan rigakafi, domin ƙarfafa zagayen farko na allurar rigakafin da aka kaddamar a ranar 28 ga watan Maris ɗin da ya gabata ne. Hukumomin lafiya suka shirya zagaye na biyu da ke somawa daga yau Talata 15 ga watan Yuni. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.